إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. ثم أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أيوم من الجمعة تكرشي أوتن ذو القعدة ما داتي لأشرين دبقوي أوتن ذو القعدة باين جرمان ذا الله صلى الله عليه وسلم daga Makka zuwa Madina shekara 1447. Kenan muna fuskantar afdalu ayyamid dunya, fiyayyun ranakun duniya. Wanda hadisin gashi na farko shi a cikin Sahihul Jami As-Saghir 1133. In kana da waya ma za ka yi dannawa duka descent 1133 Sahihul Jami'. Annabi sallallahu alaihi wasallam yace afdalu ayyamid dunya ayyamul ashr, afdalu ayyamid dunya fiyayyun ranakun duniya, sune ranakun goma farkon Zulhijja. To har yanzu a cikin su kuma muna tare da ranar Arafa, ko kafin nan muna tare da ranar Juma'a. Da Allah sallallahu alaihi wasallam yace khairu yawmin, har yanzu wannan shi kuma da sati ne, na satin sai zo ya hadu kuma da goma farko. Muji afdalu ayyamid dunya ayyamul ashr. To akwai ranar Juma'a ciki dole, bayan da za ce kwanaki goma babu Juma'a. To khairu yawmin tala'at fihi shamsu yawmul jumu'a, fiyayyar rana ranar Juma'a. A ciki aka halicci Annabi Adam, a ranar Juma'a aka shigar da shi aljanna, a ranar Juma'a aka fitar da shi daga aljanna. Kiyama ba za ta tashi ba sai ranar Juma'a, amma wata Juma'a Allahu a'lam. A wata riwaya Annabi sallallahu alaihi wasallam khairu yawmin tala'at fihi shamsu yawmul jumu'a, fihi khuliqa adam wa fihi uhbita, fi aranan juma'a ka saukar da shi daga aljanna. Wa fihi tiba alayhi, aranan juma'a Allah ya karbi tuban shi. Wa fihi qubida, aranan juma'a Allah ya dauki rayuwar shi. Wa fihi taqumu as-sa'a, kuma ranar juma'a kiyama za ta tashi. Idan ma ala wajhi al-ardi min dabba, a yanzu a bayan ƙasa babu wata dabba a yau Juma'a, illa wa hiya tusbihu yawmal jumu'a, ba sai za ta wayi gari yau Juma'a tana cikin tashin hankali har sai rana ta fito. Shafaqan min as-sa'a, dan suna tsoron kada ya zama fa yau kiyamar ta tashi yau, sai dai dan adam sarkin hankali ke. Kaga un lokaci dabbobi, in ka duba dabbobi, wallahi musta'an, in ka gwada ba duka ba fa, akwai guraren da dabbobi kamar suna gaba da mutane da yawa, dabba ba sai kaga sai musunci a in tsakani da Allah ya za a ce dabba ba, amma tafi ni tunani ko tafi ni hankali, ko kuma ma a ce a ɗabi'unta ma ya bunawa. Ga wani yayi littafi amma ban san ingancin littafin, wai fadlul kila falalan karnuka karifa amma ala kathirin mimman labisa siya, akan mutane da yawa da suke sa tufafi, kare kare in ka duba dabi'un shi akwai su dabi'u kyawawa kusan guda goma to ki kare to ka ga ban sani ba dan dauka aya to aini na fi kowa wa laqad karramna bani adama sai duka duba kare 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 yanzu ka duba kare na baki da daddare sosai ne wannan sufofin suwaye muhsini baya baki da daddare sosai to sannan kuma yana yarda da kankanin abin da ya samu sannan mai gidan shi zai dake shi ya kore shi amma ya ce mai zai zo baya kullatan shi sai wuce kare fa kenan kare fa kenan ka ji zuciyar shi to sannan ka duba tawabu'un shi in zai kwanta rana kwanciyar masu tawazo kuma shi ba shi da wani gida ta kamai ne ya lissafa kusan abubuwa goma ba ya wannan kalubale ne babba gari mutu tsuntsu tsuntsu ya za ka ɗauka kafi shi ko ya dukkanin jannata a kuwamun afidatuhum sai ce mislu afidati tsairi zukatansu kamar zukatan tsuntsaye ne ɗauke ta zuciyar waye fige nan na tsuntsu ya fi nawa inda za mu dogara ga Allah tsantsan dogaro da Allah ya azurta mu kamar yadda yake azurta tsuntsaye yanzu waye fi tsantsan dogaro kenan ba za ka iya cewa ka fi tsuntsu dogaro ga Allah ina to ka duba a nan yanzu ka duba ido na zakara shi yanzu yana iya ganin mala'ika to kai kuma idanuwan ka kwala-kwala me yake gani idanuwa na kwala me suke gani in ka ga mala'ika to masara su kata bitanke duba jaki yana iya ganin shedan amma maybe kai in ka ga shedan a ranan ala ka burkice ke amma shi yana iya gani live kace in kuka ga in kuka ji jaki yayi kuka ku nemi Allah ya tsare ku daga sharrin shedan domin waye gani shedan ko kulliya ne in cikin dare ne daga can ka duba idanta ya karfi idan yake to sai kaga abin da kake renawa sai kaga kuma wallahi musta'an ne biya fi ka falala to ka duba yanzu dabbobi a yau juma'a suna cin firgici da tashin hankali har sai rana ta fito tukunna kuma kaga mu da yawa alhamdulillah har ma mutum ya ja samu ya kwanta kuma bai ma tashi ma yayi sallan ba wallahu musta'an to muna tare da fiyayyun ranakun duniya to a cikin fiyayyun yau juma'a tana ciki annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce afdalul ayyami indallahi yawmul jumu'a afdalul ayyami a cikin ranaku mafificiyar rana ranar juma'a na kafo shi a cikin sahihul jami' as-saghir 1098 to sannan muka duba lokuta akwai lokutan da suke da falala koma bakin goma farko ba afdalu sa'a jawful layl al-akhir can cikin dare lokacin yana da falala sosai mu duba yau juma'a da sallar asuban da aka yi yanzu afdalu salawati inda Allah mafificiyar sallah gurin Allah ita ce ne salatu subhi sallar asuba ranar juma'a fi jama'a abu nu'aym ya rawaito shi a cikin hilyatul awliya da imam al-bayhaqi daga abdullah ibn umar shi bana na a cikin sahihul jami 1119 mai ce yana cikin silsilatul ahadith as-sahiha 1566 to kaga muna tare da wasu lokuta masu kima sosai mu duba ranar arafa yake khairu du'a'i du'a'u yawmi arafa mafificiyar addu'a addu'ar ranar arafa ranar tara ga wata wa khairu ma qultu ana wan nabiyuna min qabli la ilaha illa allah to in ka so kai in ka so ma bari shike ranar arafa ranar arafa da na dai muka jira za mu ta fada wanda ya ga dama ya zauna wanda ya ga dama ya tafi kaga ta rage mun ta rage maka ta rage mun ta rage maka wanda suka fi mu capacity dai su suna can abinda za su dukuba suke ta yi kenan kaga in yadda mu za a yi wani zai yi sayan mu gaba daya a yi cikin kudin goro gaba daya kawai ya sayi mu gaba gaba duk da shi a cikin tsayuwar ne arafa da shi kuma a cikin addu'o'i kai balma ya fi wani su dagewa sosai la ilaha illallah wahdahu la sharika la lahu al-mulku wa lahu al-hamdu wa huwa ala kulli shay'in qadir musamman muke ji hankali masu tashi da wurin nan ana gaba sallah sun tashi bana arafa ba haka ba fa Allah ka dan zauna ka dan ribaci lokacinka tunda sassafe kai la ilaha illallah da yawa kafin a ce su sun fara matsayewan arafan taka ta fita su yawa alhamdulillah la ilaha illallah wahdahu la sharika la lahu al-mulku wa lahu al-hamdu wa huwa ala kulli shay'in kulli shay in dukkan bukatuna bukatunka duka suna cikin wa huwa ala kulli shay'in qadir ya Allah kana da iko akan komai da komai kuma tunda tsantsan yabo kake yi in wancan ya roki fulus ya roki wane ne ya roki wane ne duk kai sai Allah ya tattara maka shi wanda yaban Allah zai shigaltar da shi barin roƙon Allah to Allah zai baka fiye da abin da masu roƙa suka roƙa to mu dawo wannan ranakun afdalu ayyamid dunya ayyamul ashr to muna buƙatar wayansu fiyayyun ayyuka wannan wani darasi ne da na duba a kusan shekara goma na yi shi kawai na tuno ce a na san na rubuta wannan ga shi na yi shi zulƙa'ada hudu ga watan zulƙa'ada 1436 a watan albashi 19 ga watan takwas 2015 fiyayyun ayyuka fawadilul a'ma to na kasa shi kashi akwai su fiyayyun ayyuka da suke da alaka da zuciya akwai su fiyayyun ayyuka da suke da alaka da harshe fala me zaka faɗa ne mafifici akwai su fiyayyun ayyuka da suke da alaka da gangan jiki me zan aikata in fi kowa ne ma akwai su fiyayyun ayyuka da suke da alaka da dukiya dan abin da Allah ya baka to ya zaka kasance ka samu fiyayyun ayyuka a gurin sai na ka dan fara tabawa fiyayyun lokuta kaga muna da fiyayyun lokuta kamar me yau juma'a yau muna da fiyayyun lokuta kamar me goman farko na zulhijja muna tare da ranar arafa muna tare da a'zamul ayyami inda allah yawmun nahar ranar idi min afdalil ayyam min a'zamil ayyam thumma yawmul qarri sai kuma ranar 11 ga wata to sannan muna da can cikin dare yana cikin lokuta masu tsada in an kira sallah yau kafin iqama duka wannan suna daga cikin lokuta masu tsada to sannan muna da wasu fawadilul a'mal az-zamaniyya wal makaniyya yau wasu gurare da suke da falala kamar a ce harami in wanda suke can suka yi sallan asuba kawai sallar su ta bi tawa ko na so ko na ki ta bi tawa ta fi taka kai ma da sallar 1000 in sai ya dace ya yi salloli 5 yau kawai yau kawai a haramin makka kaga sallar shi alhamdulillah ta fita mu da sallah 1500 Allahumma inni as'aluka min fadlik sallah 1500 to sai ka ce yayi sati uku sati hudu wata daya yana sallah gurin kaga zalika fadlullahi yutihi man yasha to kai a garin ku ne ma baka iya ma sallan ba ma tsu sallar ma cin jama'ar ma baka iya ba ma tsu wannan abin da kai shi ne ko ma wani masallaci ne shi ba a gane shi damuwa ne fa dole a dinga ganin ka a wani masallaci ban ce wai annan ba lalle fa dole dai a masallacin da ka gamsu za ka dole a ganka gurin ba mustahabi ba ne in ba ganin mutum kuma a masallaci munafiki ne ba kai tsaye ba don ina ta jaddada muku wannan shine maganar gaskiya kar mu zo mu cuci kanmu da tayi malam baka gaya mana wannan ai mu ba mu sani Allah ya yi tsakanin mu da kai yo kar ma ka zo kan Allah ya sa shi wanda baya sallah cikin jama'a munafiki ne alhamdulillah ku duba malam murtala wai malam daga ina ka zo ne daga sabon layi fa kuma har yanzu ya kira sallah fa ni na ji kiran sallar shi ce a mutum ya tsallako daga sabon layi ya zo ya kira mana sallah mu kuma muna nan muna kwanci ya yi kuwa wallahi bai ba na? Kiran sallah na farko ne ko na biyu to kaga mutum ya fito daga sabon layi kuma zai zo don ya ji karatu ce a shi kuma wanda yake kusa-kusa shi ba zai zo da wuri ba ɗaya ke sannan kuma ba zai zauna ya ji karatun ba to kaga kama akwai wani rashin dace a gurin ba wannan zai taho daga wata unguwa amma ba ta rafi kake hauwa ba ok to yi wannan gurin Allahu musta'an to mu fara daukan wa'ansu fadailul a'mal musamman yanzu a cikin fiyayyun ranakun duniya me ya kamata in tattaba ne me ya kamata in tattaba yanzu mu fara da na harshe 11 11 00 wannan na kofo shi direct karatun ya fi min sauki daga cikin sahihul jami'u sabir shine zai bani kawai mafificin aiki shine kaza mafificin aiki kaza afdalul jihadi mafificin jihadi kalimatu haqqin inda sultanin ja'ir afdalul jihadi mafificin jihadi kalimatu haqqin ka faɗi kalma ta gaskiya amma ina daga social media ne to zaka duba rudanin da muke ciki inda ka tafi can vilan shi ka tafi can government house yawa inda sultanin ja'ir wannan shi ne mafificin jihadi dama kaga mu a Nigeria maybe daga nan to sai in gaggaya musu abin da zan gaya musu in zagi wanda zan zaga wai raina ya ɓaci waye waye sai ake man of the year ke malamin shekara ke alhamdulillah ashe shirme ka buga Allahumma inni as'aluka min fadlik afdalul jihadi kalimatu haqqin amma zai cewa a social media ne la inda sultanin ja'ir to zaka duba shirman da muke yi yau sai malami kawai ga samari sun taru sai ta sake bama bamai sakabbar Allahu akbar a malam shine na Allah waye malam duk malaman da suke cewa ku ji tsoron Allah su ba na Allah bane amma da zai cikiki gwamnati yau alhamdulillah wannan shine man of the year to wannan shirme ne kalimatu haqqin inda kuma dai ka taka wani mataki ne bi akwai wanda zai iya maka iso zuwa gurin gwamnati ina ce kai mai wazin kasa ne alhamdulillah wanda zai maka iso zuwa gurin gwamnati ka je ka gaya mai abin da zaka gaya mai inda sultanin ja'i
don nan ba lalle bara mu yi ma samu mu je guraren sunan to hadisi ibnu majah ya rawaito daga abu sa'id ahmad ya rawaito daga abu umama ahmad ya sake rawaito shi daga tariq ibn shihab to mu ba alha zai a can wani aikin hajji ne mafi fici zaka ji wani zai ce wai a shi zai ifradi to lalla ka ji wannan hadisin gashi a sahihul jami' as-saghir 11-01 mana 11 ne sai kawai 0 kafin ƙarshe afdalul hajj al-ajju was-sajj afdalul hajj mafificin aikin hajji shine al-ajju hajjin da aka daga sauti da talbiya in an ce al-ajju raf'u sauti bit-talbiya daga sauti da talbiya amma duniyar tamu ta zama da iri yanzu ka je ka daga sauti sai a ce ka samu taɓuwar hankali inda zama mutane da yawan sababbu ne amma ba ka baya mutum zai daga sauti da talbiya kawai sai ce mai taɓaɓɓe zai sai mana na ga kana talbiya daga me matsalar ne ja ba matsala ba ne wannan shi ne sunna ce oke Allah ya ƙara ɗaukata to matsalar mu shi ne surutu ƙanana da manya-manya ma duka ne musamman al'ummar mu Allah ya jarabta ta da surutu yanzu ka fita da safe za ka ga mutane a titi an zazzauna zuwa yamma ma an zazzauna wani suna kallon nan wani suna kallon can duk wanda zai wuce sai an yi comment ce kai wani ya shigo gari fa kai wani fa ta lalace mai fa kai wani ya fada kwata fa kai wani ka duba takalmin shi fa ya ce alamai kai wani ka mai ruwana wallahu musta'an to sai aka ga kana tafiya ba takalmi ba takalmi a ya kamata sai a tambaye ni ne ku kai a maka ga abu kai kana tafiya ba takalmi ne ko akwai wani hadisi ne ko ya ne suna mu ɗaliban hadisi akwai wani hadisi ne da ka taɓa karanta ko aka ji ko ka karanta ko ya ba laifi annabi sallallahu alaihi wasallam ya umarce mu wani lokaci mu dinga tafiya ba takalmi oke ai na zan samu hadisin oke kana da silsilatul hadisi sahih a bani to a gashi nan ma a wayata mama yanzu duk wanda yake so ka bani minti ɗaya kawai yana na a waya oke to jazakallahu khaira amma kaga mutum ba zai zo ya tambaye ni ba sai ya fara ƙananan mai maganganu ta yadda kuma ba musulmi ba ne ya tafi akwai masu dogayen rigunan nan wani coci ne ma suke seminari a masu dogayen amma suna tafiya lokaci da yawa ba takalmi a kafansu oke za ka gan su dai da dogayen jalladiya ba takalmi amma shi ne tafiya ba takalmi ba za ka jefe shi da hauka ba ce a sun san me suke yi sai oke mu ne ba mu san me muke yi ba kaga tsabar rashin adalci ke tsabar rashin adalci su sun san me suke yi mu kuma ba mu san me muke yi ba to afdalul hajj al-ajju shine daga sauti da talbiya labbaik allahumma labbaik لبيك لا شريك لك لبيك يو انا هيك دي جنيه جيكي ني سوسي لبيك اللهم لبيك كان هيك انا جنجدي يو نوت سيريوس والسج والسج ده كوما زبد ده جني معنا ينكاكي مفيفيشين حجي حجين ده ذا دوكك صوتي ده تلبيه sannan kuma kai yanka yanzu ifradi ne bije nan ji manzo Allah sallallahu alaihi wasallam la wanda ake yanka kala biyu ne ai shine imma tamattu'i ko qirani shine ce za a yi yanka shi qirani da mun sai kana da dabbar ka already shi kuma wancan tamattu'i ko baka da shi zaka iya fara in can ta samu to ka yanka ba ta samu ba kai azumi kawai shikenan okay hadisi na biyu ke na uku afdalu du'a da wannan lafazin ke afdalu du'a mafificiyar addu'a du'a'u yawmi arafa addu'ar ranar arafa to kaga lalle ya kamata mu dage ranar arafa ya kamata mu dage tare da mun da in dage halas in samu falalolin Allah in kwanta ta bacci shikenan har ranar ta zo ta wuce ina maganan wai tattafai kuma tattafai zai tsada ne fa zai tsada tumatir ma zai tsada kayan miyan dai duka sai a hankali ya za a yi kenan da tunda sun fi wani karfin wani talakawan ya za a yi sai ka sa hankali a kan shi ga gurin Allah kawai ka ta roƙon Allah sai Allah ya baka daloli da kawai za ka yi kai daga faragarar nan da Allah ku kawo mota ɗaya na tumatir an zuwa sauki a tarabawa kawai amma sai na je ne ma su yi ka gani talaka ne ke Allah mu sa hankali akan addu'ar ranar arafa ga wani aiki mai falala afdalu zikiri la ilaha illallah afdalu zikiri la ilaha illallah kai yi ta la ilaha illallah la ilaha illallah la ilaha illallah zai dai matsalar mu yi musamman gurin N-N-I-Z-A-L-A kuma 1 yanzu sun suka ji kana cewa ta la ilaha illallah sai ta wannan yaushe lalace ne zama ɗan ɗabi'a a yanzu mutum ya yi ta la ilaha illallah ya gyaru ne fa kuma kai ma ka samu lokaci da za ka dinga faɗin la ilaha illallah kar ka bar ma 'yan ɗariƙa su ne kullum la ilaha illallah sai dai su za su yi a da'ira ne ku za ka ji ana yi ana rangaji ana gabar ana baya la ilaha illallah la ilaha illallah har lokacin da aka ga sun yi caji da farko za a fara kaɗan-kaɗan la ilaha illallah ba yau juma'a ba Allah maybe ana iya fara kaman karfe 6 to kaga 6 an fara kadan kadan ki 6 da 20 an fara caji ki 6 da 30 kaga an yi minti 30 ana yi to 6 da 35 za ka ga yanzu an gama caji ki za wani jikin shi kawai ya dauki dumi ne kawai yana gaba yana ba la ilaha illallah la ilaha to kai dan isala kaga kai ba za ka yi wannan ba to ma ka zauna ka yi la ilaha illallah ne bai zauna ba fa yana bakin kiji yana shan shayi gaba ɗaya fa ba ruwan shi kawai la ilaha illallah ko guda goma fa ba ruwan shi ba a wannan damuwa ne fa damuwa ne kai ka yi irin naka yawa su su yi irin nasu amma ba zan ce wa duwanda ya la ilaha illallah ya zama ɗan ɗariƙa ko ya zama kai akwai wasu azkarai da kana jin su kamar wanda tijo a can naija din ga wani zikiri mai amfani astaghfirullah al-azim alladhi la ilaha illa huwa al-hayyul qayyum wa atubu ilayhi astaghfirullah al-azim alladhi yace ai to shi ya dauka ai kawai in mutum ma yi wannan zikirin kawai dan tsayi kani idan Allah akwai mai hizbul muslim wani ya ce yi gashi idan Allah buɗe mana addu'a ta 250 sai kuma ga zikiri a littafin mai sunna fa to kaga rashin karatu zai yi ba ko ya yi ne yanzu a ce wannan zikirin kawai shi yanda ya ɗauka wai ya ji kawai ka yi astaghfirullah al-azim alladhi la ilaha illa huwa shi kenan kai dan dariƙa to kaga maybe a duk wa'azin da yake ji wa'azin ƙasa da ƙasa da wa'azin menene maybe bai taɓa a crossing kwaɗaitar da wannan zikirin ba gama da ko islamiyya yake zuwa alhamdulillah islamiyya kamar wata muhazara da muka yi visit ranar laraba ko manya ne manya kamar yadda kuke manya gama sun kai rabin qur'ani kuma wallahi masallacinmu ya fi nasu kafaziki wallahi su shago ne ma amma za su zo su hudu a sati sun kai rabin qur'ani za su yi su hudu daga na ba da shara a kara wani suka ce a bari a bari kwana biyu kawai sai suka rusa a bari a bari bai kamata ana kawo aikin alkhairi kana rusawa ba ce a kara alhamdulillah a kara lokaci ya ce a bari a bari a yi hakan ma ya yi a abu yi ba ba ka je wani zubura ne ka ga yadda suke karatun Qur'ani to kaga mu ma amfani da lokacin mu zami kwana biyu yanzu karatun yara na Qur'ani da na manya na zuwa ya fi yawa ne na yara ya fi to kaga da za mu kara minti 30-30 yanzu ana minti 30-30 in an zo an kara wa'ansu minti 30-30 kamar ce to karatun juma'a ya koma karatun Qur'ani da fasara a takaice alamis din ma ya koma haka to kaga za mu samu alamis juma'a asabar lahadi shi irin wannan bayanan tunda ana yin shira nan monday fala sai koma can to sai kaga me za mu cimma fa me za mu cimma abu mai yawa sai ga an zo wancan shekarar suka zo izu 20 yanzu kuma sun zo izu 30 to kaga maybe wata shekarar za su zo izu 40 kuma sun sauke hisunin muslim kakaf to kaga mutanen gurinmu kaman can dai sun fi mu raboke Allahu musta'an to kada mu dauka in mutum yayi zikiri kawai kace a ya lalace a dai kai ne ka lalace ne afdalu zikiri la ilaha illa Allah to mu yawaita shi la ilaha illa Allah la ilaha illa Allah la ilaha illa Allah inda zaka samu kai so 100 ga duniya babu wanda yake ga sai wanda yake irin naka kai dora kan naka wa afdalu du'a alhamdulillah afdalu zikiri لا إله إلا الله وأفضل الدعاء الحمد لله ما في فيتشر الدعاء الحمد لله الحمد لله الحمد لله ما نعمل نمشي بوديا الحمد لله تزام بدك ده نبودي فما نيرن دي أتام والله المستعان دريا شوتا gari ya babbaki rayuwar ba daɗi rayuwa ta yi tsada a to da wannan ba inda za mu je ba a duk abin da muke ciki da alhamdulillah ala kulli hal alhamdulillah ko yaya ne alhamdulillah kuma haka ji wallahi musa'an da tsau ga tsau haka comedy bandariya ka ji akwai wanda ke in yi ga tuwo tuwo kawai sai ya mashi dan Allah ya sa abin takaici manzon Allah kuma sallallahu alaihi wasallam yana cewa Allah yana yarda da bawa Allah zai yarda da kai ka ci loma ɗaya tak a tuwon dama mu loma ɗaya muke ci ne to me ne za a yi sama malmala alhamdulillah kuma miyan ma har kashi biyu alhamdulillah to sai kuma kama shi dan Allah ya tabo irin wannan da Allah Allahu musa kuma irin shi kuka fito ku kalla shi ne matsala in kaga aka sa irin wannan sai kaga mutum miliyan kaza sun kalla in sai zama shi ne sara a lokacin amma sai ku ji tsoron Allah kana kallo na ma kautar da ni za ka yi a waya ba kana kallo na wai falalan goma farko na pit haka za ka mun pit in ka sake gani kuma pit da sauri fa amma kaga comedy har ma sai ka shi yare ne shi to kaga muna da aiki ke Allah alhamdulillah ta zama a bakin mu fa kuma wallahi take mabudin ƙari الحمد لله الحمد لله الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه musamman yanzu a fiyayyun ranakun nan mu yawaita godiya la in shakartum Allah ce la azidannakum sai kaga Allah yana maka ƙari da ma la in kafartum in kace kaga tuwo kai sai kama shi dan Allah isa to tuwon ma sai Allah ya hana ka sai ayyaya kenan kaga in baka ga tuwo ba za ka ga shinkafa kenan to afdalul ibada ga wani hadisi 1122 afdalul ibadati du'a mafificiyar ibada ita ce addu'a 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 to musamman ranakun da zamu shiga mu rike wannan sosai hadisin hakim ya rawaito daga ibnu abbas ibnu adi al-jurjani ya rawaito daga abu huraira ibnu sa'd mi at-tabaqat al-kubra ya rawaito daga an-nu'man ibnu bashir yana cikin sayyul jami 1122 har yanzu daga cikin ayyukan harshe afdalul kalam mafificiyar magana afdalul kalam subhanallah alhamdulillah wa la ilaha illa allah wallahu akbar subhanallah alhamdulillah wa la ilaha illa allah wallahu akbar duk kaga in saba da kuke subhanallah alhamdulillah wa la ilaha illa allah wallahu akbar mu rige kalla kallan TV mu rage shi radio mu rage surutu mu rage yau ka dukufa akan me zikiri ana kawo din shi afdalul kalami subhanallah alhamdulillah la ilaha illa allah wallahu akbar awani lafazi ahabbul kalami ila allah ta'ala arba'un maganganun da Allah ya fito guda hudu ne subhanallah alhamdulillah la ilaha illa allah wallahu akbar سبحان الله الحمد لله ولا اله الا الله الله اكبر ومتي ولا يضرك بايهن بدات دو wanda ka fara da shi bai cutar da kai ba ko ma wanne ne fara alhamdulillah amma dai yanda yazo subhanallah alhamdulillah ولا اله الا الله الله اكبر duk da ce الله اكبر لا اله الا الله الحمد لله سبحان الله din ma yanda kai shi yayi daidai سبحان الله الحمد لله ولا اله الا الله الله اكبر سبحان الله الحمد لله ولا اله الا الله الله اكبر سبحان الله الحمد لله ولا اله الا الله الله اكبر تو wannan zikirin khairul amali da wannan hadisi khairul amali an tufariqa ad-dunya wa lisanuka raqbun min zikrillah mafificin aiki rabu da duniyar nan harshe na yana jike da ambaton Allah to sai dai matsalan baka saba ba ya za ka samu ka cika da ambaton Allah zai wahala zai wahala kaman ka saba alhamdulillah mutum yana cikawa da irin abin da ya saba mu saba mu saba sai Allah ya datar da mu ahabbul kalami ila Allah an yaqula al-'abd سبحان الله وبحمده تسبيح سبحان الله وبحمده سبحان الله وبحمده سبحان الله وبحمده تو غوانس ايوكا نا غنغان جيكي اتين صحيح الجامع 1093 اوكي افضل الاعمال الصلاه في اول وقتها to musamman wannan mudaji akan shi musamman cin zulhijja to in zulhijja ma ya wuce mu ci gaba afdalul a'mali as-salatu fi awwali waqtiha mudaji sallah akan lokaci in zo ni fa sai yanzu yake tashi fa musamman samari samari inda za ka yi bin kokofi daga wani bai tashi ma yanzu amma inda akwai training ne to alhamdulillah sai kokarin tashi irin karfe 6 yayi alwala maybe sallan a gurin ya bubbuga na gan shi ya wuce da guntun wando shi saurayi saurayi wallahi musta'an baya sa hankali akan me yawa fahimtar addini yawancin samarin wallahi musta'an in ka duba tsakanin fahimtar addini da kwallo sunuka irin wannan abubuwan sai kaga ɗan nan ɗin sun fi yawa ninkin ba ninki kai zuwa masallacin ma yau samarin da suke zuwa masallaci alhamdulillah wanda ba sa zuwa kuma kai maybe a cikin 100 fa za su iya kaiwa kashi 80 ko fiye da haka ba za ka gane aka ranar juma'a in ka je ranar juma'a za ka ga alhamdulillah sun fito da yawa kuma ba haka ba su kamsa lawa ba suna nan ko juma'an nan na gani na yi sallah wani guri can mun zo nan a sai ka shar an tara hanya wai a lokacin liman yana raka'ar ƙarshe ke to kuma a lokacin suke ta tuttulowa sai a daga rafin fashe nan muna fito daga shingai kawai sai Allahu akbar kaga Allahu akbar kabbara nawa yake nan kabbara dai kai fa wallahi baka da sallah ya nan siriyo sai ka nufi tukunna Allahu akbar sai yana jin tsoron liman zai dawo sai sai ba ka zo da wuri ba eh akan titin na tsananin safiya ka suke sallah to kaga amma zai dora goshin shi ya ma hannun ma duk sallar rayya take Allahu ala yadda suna fitowa sallar juma'a amma khamsu salawat ka bibiya ka gani ba yanzu ai sallan asuba ba to da ka bibi musallatan garin gaba daya sai kaga sun fito sallan juma'a a sallan asuba kuwa abin da sauki fa to mu kiyaye mu kiyaye alaikum salam ta ka ga nufa masha Allah shi to okay shi bai zo ya samu sallar juma'a ba kawai sai ya buga raka'a biyu to kaga bata bugu ba ina okay ga masallacin anan amma shi sai tsaya can bakin titi is not serious to fahimtar addinin ne dai abin ta kai shi sai kaga kaman wai kai ya neman rayuwa take gudana Allahu a'ala a dabin me zai ji yawa kaga sai su bita ba ya kamata da Allah mu rubuma a kallu shi in zo kusa da liman mana to kusa da liman din ne ba a so a zo abinda liman din ne ma zai fada ba a so a ji shi liman yana ta wani abin shi wani mai firi kutuba yana ta kayan shi yana ma wanda dai suke cikin masallaci ne da wanda suke dan gefe-gefe amma yawancin mutane ba ruwan kuri-kuri an yi shekara nawa ana firi kutuba shekara kusan 40 amma ba abin da ya canja daga bayan Allah ne Allah to yanzu dai ka zo ka samu tahiya to kullum a cewa tahiya kake samu ko juma'a ma tana wuce ka da gangan in kai so uku fa za a rufe zuciyarka fa an gama ba to kaga an rufe zuciyar mutum wani alkhairi zai za a samu ta dalili babu ba Allah juma'a tana da muhimmanci dole bar ayyuka na an tafi juma'a da wuri in je in mutunta roƙon Allah maybe ma talaucin da nake fama da shi insha Allah sai Allah ya warware mu to yadda ga mutane suna fama da kangi kuma su je su roki Allah ne ma ba za a roka ba ha to in mutum ya samu tahiya fa raka'a hudu ne to kuma aka ga ba shi an kare kuma su ma su zo suna wani jami'i din ranan juma'a baka samu juma'a ba damuwa ne fa to afdalul a'mali as-salatu li waqtiha wa birrul walidain biyayya ga iyaye okay biyayya ga iyaye in musamman lokutan da zamu shiga biyayya ga iyaye to me yake so ayi me take so ayi shi ke in wani lokaci aka ga kai ga abin da kake so su iyaye ga abin da suke so musamman ya tsufa kuma ba kai abin da yake so yake kai baka da biyayya kai me yasa baka take da saurin kai to kaga abin da yake to shike baba an gama oi ba amma babu an gama to karka tsaya kana janin jaka afdalul jihadi an yujahida ar-rajul nafsuhu wa hawahu yake fiyin jihadi shine yaki san zuciyata in yaki san zuciyata kaga shi ma na daga cikin abin da ya kamata lalle in sa hankali akai. Ga wani su guda biyu sai mu dakata. Abu Darda yake Annabi sallallahu alaihi wasallam yake ala ukhbirukum bi afdala min darajati siyami. Oke yana daga cikin abin da ya kamata mu kama a wannan goman Allahumma inna nas'aluka min fadlik. Wannan goman farko azmi ibadatu siyam. Ga nafilfili ni maintaining din su, ga sadakoki ni maintaining din su. To bazan gaya muku abin da yafi darajar azmi na nafila da darajar sallah na nafila da darajar sadakoki ba, bazan gaya muku ba. Kace bala ya rasulullah gaya mana. Qala islahu zatil baini, gyara tsakankani mana, gyara tsakankani. Kana wani ya bata maka kana jin haushin shi ko shi yana jin haushin ka ko kuma dai baya ma magana. Akwai wannan lura ka ma'ana shi gaba ɗaya ba ma mutane ko sallama ba zai maka ko sallama shi me matsala wannan mutum ko sallama ba sallama wannan assalamu alaikum ba zai maka ko kuna ku nawa ne anan haka zai wuce ku. Ita wannan mutumin ya mutu ya ra'ayi kenan, akwai damuwa ba? A ranar nake mawani wace ya ce ai shi haka yake, wai shi haka yake, ce a in sallama ganin dama ne, dole ne fa, dole ne, dole dole ne yi maka sallama. An tambaya Allah sallallahu alaihi wasallam wai wani aiki ne mafifici? Sai ce tut'imu at'ama, ha ka dinga ciyar da abinci mana, wa taqra'u as-salama ala man arafta, kai wanda ka san shi ma da wanda ma baka san shi ba. Yanzu ungwanmu dai alhamdulillah ungwan musulmai ne, oke daga nan har wanda suke dai ba musulman ba za ka gane su, in ka za ka fita can bakin titi daga ka gan shi ma dai ka ga wannan fa kai kama wanda za ka gan shi a ciki alhamdulillah musulmi ne. To kamar sallama mana. Ga wani hadisi kuma 3318, khairukum man at'ama at'ama wa radda as-salama. Mafifici a cikin wanda zai ciyar da abinci kuma an mai sallama zai mayar, a can kuma kai kai sallama. Kaga yanzu ka hada biyu ka kasance cikin mafifita ke aƙalla shi zan wuce ku assalamu alaikum, ni ban iya zaman hira ba ko da iya kamar zan wuce ku sai in yi haka kawai, ya assalamu alaikum shike, ya assalamu alaikum, alaikum assalam shike, kamar zo wuce ku kawai a ko ana tsaye kawai sai ka zo ka wuce ba sallama ba sannun ku ko irin barka din nan ma fa babu, kaga dama kenan barka fa babu shi. Amma akwai damuwa, akwai damuwa, wallahi musta'an. To maybe kai ka kullaci mutum amma ce duka mutanen guwa ka kullace su, zai zama waye mai matsala kenan? Mutanen unguwa ne masu matsala ko kai ne mai matsala? Bai kamata ba. To bazan gaya muku abin da yafi darajar azumi, sallah, zakka, sadaka. Ce bala ya rasulullah gaya mana ya ce islahu zatil bayn, gyara tsakankani. Fa inna fasada zatil bayn hiya al-haliqa, a ce wai ka bata da wancan, a ka bata da wancan, wanda ma ba ku magana a yanzu kaman aski ne ba ka da addini kakaf, kaman kan gashin mutum ne a ce an mai ƙwaryan molo da reza ko da kilifa amma ya zama can ƙwalƙwalƙwalƙwal, wani gashi za a gani ne ba komai. To haka nan ma mutum yake ba komai da shi, ba shi da komai a addini. Wa ina gaba da wani, ina gaba da wani, ina gaba da wani, ba na yi da wani, ba na yi wani ma mun bata, ba ma magana da shi, a wallahi ba ni da addini shi, kar ma yaudare yadda kai na wani ni musulmin kware ne, a gaba ɗaya kawai dai ni fanko ne shirme. Dan Allah mu dinga gyara tsakankani, in an yi a gyara, kuma a daina barin abin yana tsawo fiye da kwana uku la. Yani na fita harkar shi ai, ka fita harkar shi kamar yaya, yani ba ruwana da shi ai,
ani ko a kiyama ma bana son gai shi eh eh kaman jahilci ya yawa ki wai shi ko a kiyama ma baya so ya gan shi la yahillu li muslimin ay yajura aqahu fawqa 30 bi halatta baga muslimi ya kaurace ma dan uwan shi fiye da kwana uku la faman hajara fawqa 30 famata dakhala an-nara duk wanda ya kaurace fiye da kwana uku ya mutu dan wuta ne to ka kira shi mana kira kawai assalamu alaikum to me bi zai amsa wani lokaci ba zai amsa kuma wani ya gaba ya mu wai menene ce kai ni ba yaran ka bane ba Allah ana azumi kuma an ce muna da test a jami'a kuma ga makin ya dame ni ce a kuma ga tafiya a gabana kuma yana gaggaya mun maganganu wai gaya mata waye ce kai ni ba yaran ka bane ba sai na tuna kuma wai azumi muke ce la haula wala quwwata illa billah ina sauri na mai sallama assalamu alaikum wa rahmatullah خذ العفو وامر بالعرف واعرض عن الجاهلين شي سي مير من وي شي ما با يارو نا بني تي اوكي اني نا ما سلم ما كامسا ما ين ساكي مير مي السلام عليكم ورحمه الله كذا 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 سي ساكي مير من دي سنت دي وي شي ما با يارو نا بني تي اا wannan ya dauke shi da zafi don lokaci muna fita da yara ta nan shi kuma lokaci yana dauko yaran shi biyu suna jump up yana tahowa to lokaci zan gan shi a ta nan shi ya ganin mota ta ina tahowa sai ya kara da gudu ya kuma wani imami ne wallahi wani imami a nan area a wani lokaci kuma ya taho daga can gate ni kuma ina haurawa zan mai horn sai ya haka ci a kamar na ga abun ya dan sauka kadan kaga mu daina ruku to har mutum zai ma sallama a yi karman ya sassauto ke ya sassauto to wanda ya kaurace ma dan wani fiye da kwana uku fa manzon Allah ce in mutum ya mutu fa dan wuta ne fa in kuma za a je a gyaro ta tantu shi ke amma dai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ne faɗa ke duk wanda ya mutu fala yana kaurace ma dan wanshi fiye da kwana uku dakalan nara an gama to kada Allah mu dinga sulhu musamman yanzu goman farkon nan yau mu gyara tsakankani sai Allah kai hakuri nayi kuskure da mun ayafe mu shikenan fa kai kuma an ce da Allah ayi kuskure da Allah ya ce a shikenan alhamdulillah kai mutum ba sai ya zo ya ce ya kai mun ba fa hadithin karshe muna tare da Uqba yace ya rasulullah akhbirni bi fawabil al-a'mal ya rasulullah ka ga mafi fitan ayyuka akhbirni bi fawabil al-a'mal yace ya Uqba sil man qata'at yace kai Uqba kana neman mafi fitan ayyuka to sil man qata'ata wanda yake maka kai ka sadar mai wannan is not easy ba shi wanda yake maka kai ka sadar mai shi baya kiran ka kai ka kira shi baya zuwa gurin ka kai ka je gurin shi na kamar irin kishiyoyin nan an yi zaman kishi ƴaƴan wannan da ƴaƴan wannan to maybe zaka ga ita ba ta zuwa kwata-kwata ba ruwanta da wayannan to ku dinga zuwa kuna gaishe ta ba musamman an yi fada zaka ga wayannan sun yanke mu wayannan to manzo Allah ya ce a silman qata'at wanda yake maka ka sadar mai amma shedan zai dinga gaya mun fa a kai ina ai bai ta bai ina je gurin shi a an yi na zama maka kanci ke shedan haka zai dinga gaya mun kai ma ka zai gaya maka ai dukkan mu yara ne a gaban shedan ku kwakwai ne fi ƙarfi shi ne malami kai ka fi ƙarfin shaidan ne ina to ni waye ne ma gaban shi ni waye a gaban shi tunda ya iya da babanmu ba babanmu yana can cikin aljanna shi yana waje amma sai da ya san yin zai fitar da shi to ballantani ƙaramin ƙwaro
to shi dan zai dinga gaya maka a kai ai maka kaskanci a in kai da haka ka dauki kaskanci kenan ce a kai shedan kai manzo Allah ce fil man qata'aka sallallahu alaihi wasallam wa'ti man haramak wanda ce ba zai baka ba dauka ka bashi Allah ka danna zuciyanka sannan wa'fu amman zalamak kai afuwa ga wanda ya zalunce ka mutum ya zalunce ka kamar afuwa kawai shikenan to Allah yanzu kwanaki kaɗan suka rage mana zuwa khairi ayyamid dunya to sai sake duba mafificin ayyuka an kama su to da izinin Allah zan kai gashi duk wanda baya damuwa wanda ba sa damuwa to kai ga ka iya da mutum bayan da ka iya da shi wani su gurare suna neman irin karatun nan a jiya muku ne ku kuma gashi kyauta amma wani su ba sa damuwa dan doktor ne zo zai ce to kiwon lafiya to shine za a bada hadin kai ko a daina cin nama a daina cin kaza abin ya bani takeici wai sai aka bada hadin kai kuma aka zauna har da tambayoyi to sannan kuma an zo za a yi karatu kafin a yi udu billah shi sai dai yana na masallaci amma kai ka tashi ka tafi to kuma ba wai ya san me ake abinda za a karanta din ba ya sani ba yanzu ko ni da na rubuta wannan kusan shekara 10-11 ma ke wala sai na sake muraja kafin in tuno wayannan fiyayyun ayyukan nan sai na sake muraja to ballanta kai ne bi bai san komai a ciki ba ya dan zauna ya ji ne ma ba zai ji ya duba ba me ake yi malamu ma zai sa waye shi zai sa data kuma tuntuni na ce ya kamata a cikin asusun masallaci ne malamu ma za a dinga cire kudin ne eh haka ne mana ko shi ne zai ta sawa kawai ana ta a kuma asusun masallacin ba wai ba kudi ba akwai kudi kaga in akwai to shi kenan in an bayar ba a bayar ba shi kenan zama a cikin asusun masallaci ne ne bi ko da irin gig biyar din nan ok gig biyar ne bi zai ishe shi in an yi ok kamar na mon shi ya fi haka ko almuhim bai a dinga duba ko na kullum din ne a saba in an sa tude yawa kwanaki biyu amma ba za a bashi kawai da sa a kwamiti ba haka fito akwai kwamitin da suna zuwa kawai in an yi karatu su suna gefe ne ɗawainiyan karatun da lalle yana da buƙatar haka ne ne ɗawai ne yanke maran da aka ɗauka ya za a yi da karatun a sake gyara shi to wani zai kaga sun amfana to Allah mai girma ka kai samu dace fi duniya al-akhira yanzu ga kwanakin nan sauran iri in sake nutsuwa in lissafa abubuwan da zan yi in yi budgeting da izinin Allah za ka gani a ƙasa Allah ya dada ka mu fi duniya al-akhira ya rasa lafiyar mu Allah ya warkar da su Okay, da zuma lauma yake fada amma kamar shi ba ya cikin gurbin nan na nan okay Allah mai girma da kuka yi sa'ayi a sa'a Allah mai girma da kuka yi warkar da shi zahabi ba sa rabbin nas ishfi anta shafi la shifa illa shifa'uk shifa'an la yughadiru saqama da sauran marasa lafiyanmu Allah ya warkar da su wanda suka rasu a cikinmu Allah ya gafarta musu subhanaka allahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh kuma tun daga aiki ya kamata a ce an yi wani hoɓɓasa musamman na tallafi